manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba auren nata da sai in karba da sai in yadda ta yin da kai min da Buhari ya ruwaito wannan hadisin
qawluhu
ta'ayyamat ya wato wannan hadisin malamai suka ce akwai fikihu da yawa a cikin sa akwai dai a ciki cewa wato wanda duk ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna alama cewa yana son ya auri mace koda bai fito ya nemi aurenta ba to haramun ne yace zai aure ta wani yace zai aure ta sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya yace ya fasa amma in ba haka ba haramun ne yace wanda yake ya san haka yace zai fito ya aure ta girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin wannan akwai bayanin cewa wanda duk yayi ma asiri ka boye asiri matukar boyewa kakka yadda ka faɗi maganar da za ta nuna cewa ai kun yi wata magana da shi a asirce hakanan kuma a cikin hadisin nan akwai bayanin cewa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mace yana neman aurenta ko ma ya fito da cewa yana son aurenta amma a ƙarshe ya zamo bai aure ta ba to wannan matar bata haramta wani ya aure ta ba bata haramta a ce wani ya aure ta ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura to ita ce wanda yake ta haramta ga wani wanda yake dai daman ta yi duhuli da ita wannan dukkan musulmi sun gamu saboda nassun Qur'ani wanda yake koya aure ta amma kafin yayi duhuli da ita ya rabu da ita to wannan akwai sabani a tsakanin malamai yalla ita din ma bai halatta aure ta ba daga baya koko a ita hukuncin ta daban ya halatta a aure ta ya halatta wani musulmin ya aure ta to akwai sabanin malamai to
ayyamat
na anta ayyamat ai ta zama ba ta da miji
ka
ma mijinta ya kasance an karbi ransa shine kunaisu wajatta ma'anarsa garibta kayi fishi wajada fi'li ne wanda yake zuwa ko kalma ce mai zuwa da ma'anoni da yawa akwai wajada na ya samu abu akwai wajada na ya gano abunsa wajada fulanun ralatahu wani ya gano abunsa da ya bata akwai kuma wajada fulanun mala fulanu ya samu dukiya ba wai wanda ya da yana da ita ta bata ba a wanda bai da ita akwai kuma wajada ta yayi fishi akwai dai ma'anoni da yawa na kalmar wajada to akwai wajada mai ma'anar sadafa kamar shine mai nasabtar mafulai biyu kamar wa in wajadna aksarahum lafasikina wa in wajadna aksarahum lafasikina ko wajadu ma amilu harira to an karba daga Aisha Allah ya dagare ta tace mata yan manzo sallallahu alaihi wasallam suna zauna a wajensa sai Fadima ta taho Allah ya dagare ta tana tafiya mata hudu mishiyatuha mata hudu mishiyatuha kakawata irin yadda take tafiya in ka gani kai ka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake tafiya ba wani bambanci ko kaka yadda annabi yake takawa yake tafiya haka ita ma take takawa take tafiya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta sai ya maraba da ita ya tashi ya tare ta da munna yace maraba da yata sannan ya zaunar da ita daga dama da shi koko daga hagun da shi sannan kuma ya mata asiri ya mata rada da ya mata wannan maganar wanda ba wanda ya ji sai ita sai aka ga tana ta kuka mai tsanani yayin da ya ga irin yadda hankalinta ya yi matuƙar tashi da maganar da ya faɗa mata sai ya sake mata asiri marra ta biyu sai kuma aka ga tana ta munna tana dariya sai na Aisha ta ce sai na ce da ita bisirari na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ki daga cikin matansa da yi miki asiri, sai naga kuma bayan ya faɗa miki abin da ya faɗa miki kina ta kuka. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi, sai na tambaye shi me ya faɗa miki ne? Me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa miki? Tace bi ubshi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Bayan da zai in yada asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi manzo Allah ya faɗa min asiri kuma in faɗa ai ba za ta yiwu ba. Yayin da aka karɓi ran manzo sallallahu alaihi wasallama, sai nace da ita inje Aisha, tace nace da Fatima, ne miki magiya, ne miki magiya da abin da kika san ina da shi a kanki na daga haƙƙi? Lalle ki faɗa min abin da manzon Allah ya faɗa miki. Sai tace amma a yanzu zan iya faɗa miki, yanzu kan zan iya faɗa miki wannan, amma lokacin da kika ga asiri da ni a marra ta farko, ya bani labari cewa mala'ika Jibrilu sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana masa mu'ararar Qur'ani, yana sake bijiran masa da Qur'ani duk abin da aka sauka, aka saukar na daga Qur'ani a baya, in watan Ramadan ya zo sai mala'ika Jibrilu ya sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan gaba daya ga mala'ika Jibrilu. Mala'ika Jibrilu ya ce haka ne, iyakarsa ne na zo ma da shi. Sai ya tafi. Wata shekara in watan Ramadan ya zo, duk abin da aka kara dai a kai sai manzo Allah ya karanta shi gaba daya da abin da aka saukar a baya, shekarun duk da suka wuce tun daga farko. To wato yana masa mu'arara sau daya ko ko sau biyu, amma a wannan shekarar sai gashi ya masa mu'ararar Qur'anin har sau biyu. Wa inni la ural ajala illa qad iktaraba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Fatima, ina zaton dalilin da yasa har sau biyu mala'ika Jibril ya nemi mu'ararar Qur'ani a wannan shekarar dan ajalina ya matso ne. Fattakillaha, shi yasa abinda nake so da ke, in Allah ya sa ajalin nawa ya zo, ki ji tsoron Allah, ki haƙuri. Lamarin da sha'anin ni'imar salafu ana laki, ni dinnan ma dalla magabaci gare ki, ni dinnan ma dalla magabaci a gare ki, tafiya ta gare ki alheri ne, zan je in tare ki ne kyakkyawar tara. Shi yasa in ji ita Fatima tace sai ne kuka kukan da kika ga nayi. Yayin da ya ga rashin haƙuri na yaukaci na, shi yasa sake asiri da ni marra ta biyu, yace ya Fatima, to ashe a ce ke ce shugaban matan mummunai gaba daya, haka bai yadda da ke ba, kina matsayin da Allah ya baki na cewa ke ce shugaban matan mummunai gaba daya, ina ke ina rashin haƙuri? Ko ke ce shugaban matan wannan al'umma? Wannan ne yasa kika ga nayi dariya dariyar da kika gani, shi yasa ne dariya dariyar da kika gani. Wannan yana cikin hadisai ko dalilai da suka sa wasu manyan malamai kamar irin su Taqiyuddin Ibn Subki da suka tafi akan cewa ai gaba daya indai a jinsin mata ne to ba kamar Fatima. Akwai wasu da suka ce ai Maryam ita ce a gabatarwa, saboda Maryam Allah ya ambace ta gurare da yawa a Qur'ani, har ma sura guda ake kira surar Maryam. Akwai sura guda a Qur'ani wadda take amsa sunan Maryam. Wasu suka ce a ga Aisha, wadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fifikon Aisha akan sauran mata kafar lissari da alal da'ami, to amma dai aka ce ai magana gaskiya shine cewa a ce Fatima ta fi, yanda Suyuti yake fada a cikin Kawkabus Sadi, wal murtara taqaddumuz zahara'i walau ala Maryam nil garra'i, wal murtara taqaddumuz zahara'i. Zancen da yake yaddaje wajen malamai, zancen da malamai suka yadda da shi shine a ce Fatima ita ce kan gaba da duk wata mace, in dai jinsin mata ne, walau ala Maryam, koda bisa Maryam az-Zahra'i wadda take mai haske, koda kan walau ala Maryam al-Gharra'i, koda kan Maryam wadda take mai haske mai shuhura, to a ce Fatima ita ce game da ita shine abin zance wanda yake daje. Imam Sho Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa galibi wato bayan da za a ce mata sun samu matsayin kurbaniyanci, mace ba ta samun matsayin kurbaniyanci babba, me ya kawo haka? Saboda abinda yake kawo a ce mata ba sa samun matsayin kurbaniyanci babba ba dan wani abu ba, saboda mace akwai san da take al'ada, wajen da take al'adan nan ko sannan ita ba a matsayi take ba na daukan asiran da kudubi yake dauka. Shi yasa kenan idan ya zama haka kenan ashe abubuwa da yawa sai ya zama sun jirkita ko sun sauya. Yace amma kamar ita Fadima, akwai wasu masana Allah da yawa da suka ce bayan mahaifinta ta hau matsayin kurbaniyanci, saboda me? Saboda ita ai a batsarkakewa ce an ce ba ta al'ada, ba wanda take al'ada ba ce, shi yasa ashe ita a koyaushe mahalli ce na daukan wannan asirin, za ta iya daukan wannan asirin tunda ana ce mata Fadimatul Batulu, Batulu. To wannan wato wannan hadisin muttafaqun alaihi, Buhari da Muslim sun ruwaito shi, wa hadha lafzu Muslim, lafazin da aka faɗa anan lafazin da Muslim ya ruwaito hadisin ne da shi, an karbo daga Sabitul Bunani, ya karbo daga Anas ibn Malik Allah dagare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajena alhali ina wasa tare da yara, yi mana sallama, ya aike ni a wata bukata tasa, sai na dade ban je gida ba, ban je wajen babata ba, yayin da na je gida sai ta ce me yasa ka dade ba ka zo gida ba, na ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni don wata bukata, ta ce a wata bukata ce ya aike ka a game da ita, na ce a ai asiri ne tsakanin ni da shi, na faɗa miki? Ta ce gaskiya ne, yanda kake faɗa min dinnan shi ne daidai, daga yanzu kada ka san wani asiri na manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce za ka ba wani labari da wannan asirin. Anas ya ce ai da mun bayan da za a yi abinda annabi ya faɗa min ni da shi in ce zan faɗa wani, ai ba za in rantse miki, ne miki rantsuwa da Allah da a ce akwai wani asiri na annabi da zan faɗa wa wani, ko kuwa yake faɗa wa shi mai ruwa daga gare shi, ya ce wallahi da zan faɗa wa wani da kai ɗinnan Sabitu na faɗa ma. Sabitul Bunani babban almajirin Anas ne mai yawan ruwaya daga gare shi, amma ya ce asirin nan fa ba wanda zan fadawa, dan da akwai wanda zan fadawa da kai dinnan na fada ma. Rawahu Muslim, Muslim ne ruwaito hadisin nan, Buhari ya ruwaito wani abu a cikin hadisin nan a takaice, babu rufai, babin cikawa da alkawari, da gaggauta abinda bawa yi alkawari da shi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ahada kana mas'ula, ku cika da duk alkawarin da kuka yi, hakika alkawari abu ne wanda za a tambayi bawa game da cikawarsa da shi ko rashin cikawarsa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku cika da alkawarin Allah lokacin da kuka yi alkawari. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya, ku cika da duk wani alkawari da kuka yi, duk wani alkawari da bawaye ana neman ya cika da shi, musamman kuma alkawarin da yake daman ibada ce, daman ko baka alkawari ma da shi ana neman ka zo da shi, to kuma ka zo kai alkawarin zaka ringa yi, ya zama ma wajibi kenan. Daga nan ne wato shehunnan dariqa suka ruko lizimcin zuwa da lazimai, wanda lazimai na dariqa, yanda wani yake faɗa fi bil uqud wa bil aymani la siyama aqdun wa fa'un bihi min a'zamil qurabi, fi bil uqudi wa bil aymani la siyama ahadun wafa'un bihi min azamil qurabi. Ka cika da duk wani akadi da kai ko rantsuwa da kai, musamman abinda daman cikawa da shi yana daga mafi girman ibadu. Ka zo wajen shehi ya laƙana ma lazumin sa, yace shi ba zai laƙana ma ba sai kai alƙawarin lalle duk safiya da yamma za kai, kace kai alƙawari. To me abin nema daga gare ka a sannan? Ai ka cika din da shi, ai ka cika din da shi. To tunda daman lazumin nan, abinda lazumin ya kunsa abu ne wanda ake neman ka ka zo da shi, ko da ma ba kai alƙawarin yin ba. Istighfari ba ana neman musulmi dan istighfari ba ko yaushe, wastaghfirullah salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ai da ma ana neman musulmi da yin salati ga annabi ko yaushe, hailala ana neman musulmi da yin hailala ko yaushe. To Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace, ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabara matan inna la an taqulu ma la taf'aluna. Ya ku wayanda suke mummune, wanne dalili ne yake jawwa ku faɗi magana, maganar da kun san ba aikatawa za ku yi ba, ku ce za ku yi kaza amma kuma ku kasa? Me yake jawo haka? Wanne dalili ne yake sa ku yin haka? Kabura makatan a ce ku ringa faɗan magana amma ku kasa cikawa, wannan abu ya girmama abin ƙi wajen Allah. Allah baya son ku tsaya matsayin masu faɗan magana amma ba sa cikawa. Yan karɓi daga Abi Huraira, Allah ya dagare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce, alamar munafiki guda uku ne, munafiki yana da alamomi har guda uku. Na farko shi ne cewa idan ya faɗi magana sai ya ƙarya, duk sanda zai magana ƙarshenta a ji ƙarya ya faɗa, shi ke na mummuni sai ya kiyaye ƙarya, sai ya kiyaye ƙarya don kada a same shi da alama daga alamomin munafikai. Tunda dai an ce ƙarya alama ce ta munafiki, to a shi ke na mummuni wanda yake mummuni na haƙiƙa, ina shi ina ɗaukan alama daga alamomin munafikai. Wa'iza wa'ada, in yi alkawari a khalafa sai ya saba da alkawarin, sai ya saba wannan alkawarin. In kuma aka bashi amana sai ya yi ha'inci a cikin amanan nan da aka bashi. Hadisin nan Buhari ya da Muslim sun ruwaito shi, ya yi daɗi a wata ruwaya ta Muslim. Me yin wa'annan ɗabi'un fa ya tabbata shi munafiki ne, ko yana azumi, ko da a ce yana azumi, ko da yana sallah, ko da yana faɗa cewa ai shi musulmi ne. In dai an same shi da wannan ɗabi'un, to lalle kam munafiki ne. An karɓi daga Abdullahi bin Amr ibn al-As, Allah ya dagare su, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, abu hudu, ɗabi'u guda hudu wanda duk aka same shi da su zai zama munafiki tsantsa, wanda yake yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'in nan guda hudu, za a ce yana da ɗabi'a ta munafinci sai in ya bari, sai in ya bari. Amma matuƙar yana da ita, to yana da ɗabi'a ta munafinci. Na farko shi ne wanda in an bashi amana sai ya yi ha'inci, ba san da za a bashi amana bai ha'inci ba. Wakacin kuma da ya faɗi magana sai ya yi ƙarya. Idan kuma suka yarjejeniya, idan suka yarjejeniya da wani, to shi sai ya yi yaudara a cikin yarjejeniya. Idan kuma aka yi fada, idan fada ya afku tsakaninsa da wani, to sai ya yi ɓanna, sai ya ƙetare iyakar haƙƙinsa. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An kama daga Jabir ibn Abdullahi, Allah da gare shi, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, da a ce dukiyar da ake kawowa daga Bahrain ta zo, da sai in baka haka haka haka, amma sai Allah bai sa dukiyar nan ta Bahrain ta zo ba har sai da aka karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayin da dukiyar nan ta Bahrain ta zo, Abubakarin sai umarni, Allah ya dagare shi, aka yi shela duk wani wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawari ko ya san cewa yana bin manzon Allah wani abu to yazo za a biya shi yazo za a biya shi sai na je wajen Abu Bakar nace da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni kaza da kaza da a ce duke bare ni ta zo da na baka haka da haka da haka nahan sai ya kamfato gare ni yace to ungo lissafa sai na lissafa sai na gaga akwai 500 a ciki sai ga 500 a ciki da na lissafa sai yace da ne to riki ninkin ta biyu ka riki wata 500 din da kuma wata 500 din tunda manzo Allah cewa yi haka da haka da haka da yasa Abu Bakar din sai ya kamfato masa haka yace to ungo lissafa ka ga mu gano ne haka din da ya lissafa sai Allah ya sa 500 ne yace to shikenan sai a baka 500 uku kamar yanda lafazin annabin ya nuna to Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin babun cewa ana umarni cewa mutum ya tsaya ya kula da duk abin da ya saba da shi ne daga alheri duk abin da Allah yi wa bawansa budi da shi na aikata alheri to yayi kokari ya kula da wannan kada a samu wata ran ya ce zai fashi ko ya dauki yin fashinsa a wannan kamar abu ne mai sauki a'a ya dauka cewa shi da ya fasa wani aiki na alheri da ya saba to ai gwamma a ce wani abu ne na duniya ya rasa Ubangiji tabaraka wataala ya ce haqiqa Ubangiji subhanahu wataala baya sauya abin da ya bayar ko ya hore ga mutane na daga ni'ima sai in sun sauya alherin da suke in Allah ya bude mutane alheri to zai ci gaba da basu sai dai idan su ne suka bar tsarin da da suke kai haka nan kuma idan Ubangiji subhanahu wataala ya saukowa mutane azaba shi ma ba zai sauya azaban nan ya dauke ta ta koma ni'ima ba sai idan sun bar abin da da suke kai wanda shi ya sabauta aka sauka musu da azaba shi yasa wannan ma bi kaumin din yana ihtimalin abu mai kyau yana ihtimalin abu mumuna in jama'a in al'umma tana cikin hali mara dadi babban abin da ake nema daga gare ta ta bincika da can da take bisa hali kyakkyawa me take aikatawa wanne ne a ciki yanzu ba ta aikatawa haka nan idan mutum ne ya ga wani abu ya same shi wanda baya so to yi tunani a da can san da yake zaune lafiya yanzu a abubban da yake a sannan a yanzu wanne ne ya daina wanne ne ya daina dan ba makawa in ba ka taba Allah ba Allah ba zai taba ka ba ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah subhanahu wataala me zai sa ya taba ku in dai za ku gode masa bisa ni'imominsa ku ci gaba da zama da imani to Ubangiji tabaraka wataala ce ko ku zamo kamar macen da take kadi ta dawo kuma ta warware kadin nata bayan ko abinda ta kada din yayi karfi ta warware shi ya koma da baya da baya an kasu jam'u nikisin jam'i ne na nikisu shine wato abinda aka kada wanda aka dawo aka warware kuma kadin da aka yi masa an yi zare a dawo kuma a warware zaren gaba da ya koma audigarsa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ko kuma an fara saka tufafi ma a ce za a kwance ya koma zarensa gaba daya to shi ma dai nikisu ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku zamo kamar waɗanda aka baiwa littafi da can aka samu tsawon zamani gare su wannan ya jawo zukatansu ta kekashe Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa kuma da saran nan su ne da kansu suka ɗauki bautar Allah suka ɗauki cewa za su yi kaza don bautar Allah za su yi kaza don bautar Allah za su yi kaza don bautar Allah amma a ƙarshe sai suka ƙi kula da wannan abin da suka ɗaukar wa kansu hakikanin kula da ita kaga wannan ayar ita ma hujja ce akan lizincin wurdai na ɗariƙa ehin domin yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a haƙin nasara waja'alna fi qulubil ladina tabauhu rafatan wa rahama nan waqafi ne ko sannan wa rahamani yataniftada uha a wa rahamani yataniftada uha sun faru wasu nau'o'i na ibadu ma katabnaha alaihim ba cewa muka yi dole sai sun zo da su ba ba cewa muka yi dole sai sun zo da su ba illa tiga arwanillahi sun fara ne dai dan suna kokarin samun yaddar Allah a famara auha amma a ƙarshe suka ki kula kai salati ga annabi 100 kai hailala 100 da safe ana neman ka kula da wannan in baka kula da wannan ba kai kama da wa'annan wannan ko da yake tashri'i ne a cikin al'ummun da suka gabata amma ai zancen da yafi karfi shine cewa shau'u man qablana shar'un lana ballantana wannan ma a cikin abin da yake ya shafi usulu ne ba abin da yake ya shafi furu' ba shi yasa koda ma wajen wa'anda suka ce shar'u man qablana laysa bi shar'in lana amma irin wannan ya fita shi yasa wannan akwai tashri'i akai akwai tashri'i kankarfa akai shi yasa wannan aya hujja ce kankarfa akan lazimtar duk wani lazimi ko wazifa da bawa ya daukar wa kansa cewa lalle sai yayi kada wani ya ce ma ina Allah ya ce kai kai ina kaga Allah ya ce ma duk safiya sai kai istighfari 100 to amma kai ne ka je ka karba an Allah ma bai ce kai ba kai ne da kanka ka je ka karba kai alkawarin kuma sai kai ba wanda ake lakadawa dariqa sai an masa bayanin cewa ga fa abin da ake nema ga kuma sharuɗan da zaka bi dole sai ka yadda sannan za a ce eh to kai ka ce ka yadda zaka yi sannan za a ce to ka je ka ci gaba da yi an baka ashe kenan koda ba inda Allah ya ce kai istighfarin 100 da safe an ce dai kawai kai istighfari ne kawai amma ba a kayyade ba irin yanda su suke fada ko ba inda Allah ya ce kai salati 100 da safe an ce dai kawai kai salati ne ga annabi amma ba a kayyade ba ina ka samu kaidan cewa ai kaidan cewa shine bid'a amma kai alkawarin haka kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ukulufu minal amali ma tudiquna idan kai ka zamo kana ganin 100 zaka iya dan ka daura wa kanka kai aiki da wannan hadisin ba ingantacce bane ko ingantacce ne shi yasa ba wani dalili da wani zai kawo cewa me yasa ma ake wurdin ko ake lazim abu ne wanda yake yana da hujja a qur'ani yana da hujja a hadisi fakar yanda Shehu Ahmad Sukairu Saidi Ahmad Sukairu yake fada wato fakad ayyadatha sunnatun nabawiyyatu wa ma kharajat wallahi annahaj qur'ani dariqan nan ta tijaniya sunna ta annabi ta karfafe ta ko ina wa ma haraja kuma bata fita ba annahaj qur'ani daga tsarin qur'ani wallahi na yi muku rantsuwa da Allah to yan karba daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya dagare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya Abdullahi ba kai ba zamu wa kamar wani ka kiyaye kakka zamu kamar wani ya kasance yana tsayuwar dare ya ba tsayuwar daren da can ya saba duk dare yakan tashi wata ibada yana tashi ya salla ko ya wata ibada amma daga baya sai ya daina manzo Allah yake cewa ka kiyaye kakka zamu kamar sa hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi babin cewa an so mutum ya dadada maganarsa yayi magana wanda yake za ta faranta ran wanda ya jita da sakin fuska kuma yayin da ya gamu da dan uwansa ya shi yasa wato ake cewa bashashatu wajhil mar'i khairun minal qira fa kaifa biman yaqril qira wa huwa yarhaku mutum ya gamu da kai ko ka gamu da shi ya saka ma fuska yi wannan sakin fuskan ma ai yafi daga duk wani abu da zai dauka ya baka so da wannan sai zama yafi ma daga wanda zai gamu da kai ya multike fuska ballantana kuma wanda za a ci sa'a ya gamu da kan yana sakin fuska kuma ya dauka ya baka ga sakin fuska ga bayarwa kaga an tarar da baiwa an tarar da alheri bisa alheri kala ubangiji tabaraka wataala yace ka sauƙaƙa sassan ka ga wanda suke mummune la ubangiji kuma tabaraka wataala yace da ka zama mai mummunan ɗabi'a mai kaushin zuciya mai kekasasshen zuciya da bayi sun watse daura da kai da ba za a ga kowa tare da kai ba. An karɓi daga Adi ibn Hatim, Allah ya dagare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku kiyaye wuta ko da da bangaren dabino ne, ko da da ba da wani abu ne daga cikin dabino. Dan guntun dabino yana iya zamowa sababin bawa ya samu tsira daga wuta. Wanda bai samu abin da zai bayar ba, wanda zai zamo masa sababin kiyaye wutan, to ya kiyaye wutar da fadan magana kyakkyawa. Fadan magana kyakkyawa ita ma ana rubuta ladanta kamar sadaka. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An kaba daga Abi Huraira, Allah ya dagare shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce, magana wadda take mai daɗi ka faɗa wa ɗan uwanka, magana wadda za ta sanyaya zuciyarsa ita ma za a baka ladan kamar kai sadaka. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. Wani yanki ne a cikin wani hadisi wanda yake dogo a baya, an faɗe shi da tsawansa a cikin babin bayanin durukul khairi. An kamar ga dizar da gifari, Allah ya dagare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, kakka wulakanta wani abu daga alheri, duk abin da yake na alheri ne kai kokarin zuwa da shi. Kakka ce ai kai wannan ba sai ka zo da shi ba, ai ka zo da wancan ko ka zo da wancan ko ka zo da wancan, a duk abin da alheri a ga ka dauki rabo mai girma a ciki. Ko da a ce ka gamu da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska, shi ma wannan alheri ne. Ko yaushe za ka gamu da ɗan uwanka kai kokarin sakin fuskarka, ta yi wani abu yana damunka amma dai kakka bayyana masa ya ga ka tare shi da fuska ba ɗaurariya, sai ya ɗauka ko domin shi ne shi ya sa ka tare shi da fuska wadda take sakakkiya, shi ma wannan alheri ne. Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin. To alhamdulillah sai mu tashi ba. Duk asalinsu duk ɗaya ne, sai dai akan same shi nau'i-nau'i, akan samu munafincin nau'i-nau'i. Akwai wanda yake shi munafincin nasa ya kai matsayin a ce hamma ya raba shi da imani illa iyaka bai bayyana kafircinsa ba. Akwai wanda yake kuma a mumini ne amma munafiki, wanda shi wannan munafincin a haƙƙinsa kamar wato babban zunubi ne amma ba cewa aka ya raba shi da imani ba. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Babin cewa an so wanda zai magana ya tsaya ya bayyana maganar tasa, ya bayani cikakke akan me yake nufi, domin tayo a ji maganar tasa a yi mata mummunan fahimta, wanda haka zai bayu zuwa abubuwa daban-daban. A yi bayyana shi lil muhadabi, ga wanda ake magana da shi, amma a iya maimaita maganar ma domin shi wanda ake fadawa maganar ya fahimta. Idan ya zamo ba hanyar da za a biya fahimta sai in an maimaita masa din. An karɓo daga Anas, Allah ya dagare shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya faɗi magana sai ya maimaita ta sau uku har ya zamo an fahimce ta daga gare shi. Wato wannan hadisin ko wannan babin ashe hujja ne akan maganar malaman balaga. Malaman balaga da suke cewa manufa daga faɗan magana shi ne shi wanda ake faɗawa magana ya fi gane me ake nufi ya gamsu. Ashe suna da hujja akan wannan daga hadisi, suna ma da shi daga Qur'ani, inda Qur'ani ma akwai guraren da yake ake kawo magana a ta maimaitata. Kamar misali irin sa suratul rahmani, kaga za a ga an ta maimaita fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, ko kamar suratul qamari, surar da take kafin suratul rahman din an maimaita walaqad yassarnal qur'ana lizzikri fa hal min muddakir. To idan ya je ga mutane ya nufin ya musu sallama, yakan musu sallama har sau uku don ya zamo dai sun ji, ya zamo sun ji in ya zama wato suna da yawa, in ya zama suna da yawa ko ya zama waɗansu a cikinsu suna cikin wata rafkana ko wani kamar suna bacci ko abin da ya kama da haka. Rawahu al-Buhari, wannan hadisin Buhari ne ya ruwaito shi. An karɓi daga Aisha, Allah ya dagare ta, tace zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zance ne da yake yin sa abin rarrabewa daidai da daidai, baya cuɗanya magana yanda za ta rikita, a yana tsayawa ya faɗa daidai da daidai da dukkan wanda ya ji yake fahimta, duk wanda ya ji shi zai gane me yake nufi. Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin. Babin cewa ana neman abokin zama idan abokin zamansa yana magana ya nuna yana sauraro, indai magana da yake yi ba wadda take haramun bace. Idan wani yana magana ka nuna kai baka damuwa, ba jin sa kake ba, ba sauraron sa kake ba, ai sai ya dauka cewa daman ba abin da kake nufi illa wulaganta shi, dan ka mai da shi bai isa ba, shi yasa yana fadan magana ma ko sauraron sa ba ka yi. Da cewa kuma daidai ne ko ya kamata ma wanda yake malami ya nemi waɗanda suke mazaunin sa su shiru, haka nan mai gargadi shi ma ya iya neman wanda suke wajen su shiru domin ya ci gaba da gargadin nasa, kai ya zama yana ta faɗan magana su suna wani abu, ya zama suna zantattukan su shi kuma yana faɗa abin da yake faɗa, kaga sai ya zama sabanin yanda shi Imam Shafi yake faɗa na cewa to me amfanin ka ringa zubar da lu'alu'ai a cikin dabbobi inda ba amfana za su yi da shi ba. To dan karɓi daga Jarir ibn Abdullahi, Allah ya dagare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni a hajjin sa da yayi na ban kwana, hajjin da yake ita kenan hajjin da yayi bayan zuwan musulunci ba wa ko bayan hijirarsa zuwa ga Madina, ka nemi mutane cewa su yi shiru, sannan yace wato ce mutane su yi shiru, ka lalle ka tabbatar da an yi shiru. Sai da aka gama yin shiru, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku koma kafirai bayana, wato ku koma kamar kafirai bayana, ta ya ne za a ya zama musulmi sun koma kamar kafirai, ya ribu ba a rukun rikaba barin sine sashen ku ya ringa sare wuyan sashi, in ya zama ana samun yaƙi tsakanin musulmi ai sun zama kamar kafirai kenan, asali yaƙi ya afku tsakanin musulmi da kafirai, amma in ya zama ko tsakanin musulmi ne ake fada ko ake yaƙi, ai wannan sannan musulmin sun koma kamar kafirai ne. Hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi. Babu abin da ya zo game da yin gargadi cewa ya kamata a ringa gargadin mutane, amma kuma lokacin da za a gargadin mutanen a ringa yi takaitacce, ba a tsaya a yi ta magana ba har kowa ya kosa abin da aka faɗa ma ya zama wani ya manta, abin da aka faɗa da farin ma wani ya zama ya manta, a'a ba haka ba. Ubangiji tabaraka wataala ya ce kai kiran bayin Allah zuwa ta farkin Ubangijinka ta fuskar hikima gwaninta da kuma gargadi kyakkyawa, wato ita magana wadda take gaskiya ba muhimmin abu a game da ita ba cewa a faɗe ta, dan cewa an faɗi gaskiya wannan ba shine muhimmi ba, muhimmin abu ya zamo an faɗe ta yanda wanda aka faɗa wan za su karba, ya za a yi wanda aka faɗa wa gaskiya su karɓa shi ne abin da ya fi muhimmanci. Amma dan an faɗa wa mutane magana an zautatar da su, to me amfanin faɗa musu, a faɗa wa mutane magana yanda abin da suke ba daidai ba za su daina, abin da suke takaitawa a ciki na ayyuka kyawawa za su dawo su ringa aikatawa, wannan shi ne hikima a cikin faɗar gaskiya. Amma ka faɗa wa mutane kuma ya zauta me kenan akai ya zama an mai da wa'azin kamar wani mulki ne ko sarauta, ba haka Allah ya ce ai wa'azi ba. Akwai wani malami mashuri a garin nan, wata rana yana bayani wai akwai wani yaro yana zuwa sallar asuba a masallacinsa, kullun yana zuwa amma yaron baya sanya sa hula, wai shi ganin yana jin haushin wannan yaron, yana ɗabi'a mara kyau, sai ya maida shi baya. Yaro yana kokarin shigowa sahun farko sai ya maida shi baya, sai yaron ya ji haushi yanda ya masa ya daina zuwa ma masallacin, ya daina zuwa sallar asuba gaba daya. Kaga wannan ba ai hikima ba kenan a hakikan lamari, domin da jan sai ya yi masa bayani akan cewa kokarin da yake na zuwa sallar asubahin nan abu ne muhimmi, abu ne mai kyau, amma ya kamata ya ringa kokari yana sifa irin ta musulmi. Anan ana daukan sa hula wata cika ce, ya kamata ya ringa kokari tayu ya zama ya bi haka, amma kawai shi sai nuna masa cewa bara ya tsawata da shi baya, shi kuma ya ji haushi ma ya daina zuwa gaba daya. An yi hikima kenan, ba a yi hikima ba. Koyaushe kokarin da ake dai shi wanda aka fada wa gaskiya ya za a yi ya karba, idan aka samu ya karba to shi ne an ci riba, amma bai karba ba to wata riba aka ce. To qala Allah, to wan abi wa'il, an karba daga abi wa'il shi ne Shaqiq ibn Salamata yace, wato shi wannan yana cikin manyan tabi'ai, yayi wafati hijira na da shekara 64. Yace Abdullahi ibn Mas'ud ya kasance ya nemi na gargadi a dukkan ranar Alhamis sau daya, duk ranakun bakwai a ranar Alhamis ne kawai yake yin gargadin, baya yi a sauran ranakun, Juma'a, Asabar, Ladi, Litinin, Talata, Laraba, duk baya yi sai ran Alhamis. Ran Alhamis din kuma dan wakati takaitacce yake dauka yi musu. Fa qala lahu rajulun, sai wani mutum ya ce da shi, ya Aba Abdurrahman, ina jin daɗin garin wa'azin nan da kake mana, ai wa'azin nan da kake mana ina jin daɗinsa, ni inda so na ne ma a ce kullun za ka yi mana, ina ma a ce kullun ne za ka ringa yi mana gargaɗin nan. Sai Abdullahi Mas'ud ya ce, na'am, lamarin da sha'anin anni akrahu an umil lakum, cewa ba na so in sa ku ku kosa shi ne yake hana ni in muku wa'azin kullun, ba wai dan in zauna a muku wa'azin kullun ya fi karfi na ba, ina iyawa kuma ina daukacin yi muku, amma kuma ta yi ku zo ku kosa, haƙiƙa ni ina bibiyar ku da gargaɗi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina bibiyar mu da gargaɗi, in yi mana sai an huta kuma sannan ya sake, amma ba koyaushe a wa'azi ba, koyaushe wa'azi safiya, wa'azi hantsi, wa'azi rana, wa'azi ma wa'azi dare, wa'azi a ba wannan ba. Shi wanda kai tsin sai dauka wa'azin ma ya koma abu mai arha, shi yasa koyaushe jinsa yake. To dan tsoran kada mu kosa, hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi, ya tahawwaluna, ma'anarsa yana bibiyan mu. An karbo daga Abil Yaqzani shi ne Ammar ibn Yasir, Allah ya dagare shi, wanda yana cikin manyan sahabbai wanda suka musulunta tun farko, wanda kuma suka gamu da azaba, suka gamu da azaba mai, saboda Allah an musu azaba kware da shi da mahaifansa gaba daya. Yanda Saidi Nafhani, Yusuf Nafhani yake faɗa, lafa nafsi alal wali Abil Yaqzani iz alu yasirin usara'u, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu, yana cewa haƙiƙa mutum ya tsawaita sallarsa ya taƙaita hudubarsa min fiqihi, alama ce ta cewa shi ya fahimci addini, alama ce ta cewa ya fahimci addini, ba ce zai taiwa mutane magana ba, amma kuma ya sallar yar gajeriya, ya zama sallar tasa ita ce gajeriya, amma hudubar tasa ita ce doguwa, ba wannan ba ya nuna cewa bai fahimci addinin nasa ba. To ku tsaya ku tsawaita sallah, amma ku takaita hudubarku ku takaita ta. Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin, ma'innatu abin nufi da shi, abinda ake nufi da ma'innatu ko wanda ake fadarsa, ana fadarsa da mimi wadda take da fataha, sannan alhamza ita ko da kasra, sannan nuni mai shadda, ai alama ce mai shirarwa bisa fahimtarsa cewa ya fahimci addini. An karbo daga Muawiya dan hakan wanda yake daga Banu Sulaimi Allah ya dagare shi, wato sahabi ne babba wanda yake ya zauna a Madina, an ruwaito hadisai 13 daga gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim ya ruwaito hadisinsa, amma Buhari bai ruwaito ba. Buhari bai ruwaito hadisinsa ba, amma Abu Dawud da Nasa'i duk sun ruwaito hadisinsa. To yace game kan ina sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum daga cikin mutane ya atishawa, sai nace yarhamukallah, ana cikin sallah nace yarhamukallah, sai naga mutane suna ta dubana, nace wasukula ummiya minai, yo uwata ta ga abin nan minai hazza, kowa zai kura min ido, me ya same ku duk kowa sai kallo na yake ana sallah, fadi yake wannan magana, shi bai san cewa an haramta yin magana a cikin sallah ba. Sai suka hadu suna bugun cinyoyinsu da hannunsu, bisa cinyoyinsu wato alama cewa ishuru, ana bukata cewa wanda yake magana ya ishuru. Yayin da na gansu suna sa wato sani ishuru, wato sai rai na ya ƙara ɓaci cewa ya zar ai min abu magana kuma wai a ce in shiru, sai dai kuma nace dai ba ra'in kyale su ba, ra'in shiru din. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah, kai manzo sallallahu alaihi wasallam ina fansarsa da ubana da uwata, ya san yanda zai koyar da mutane, gwani ne a wajen koyar da mutane, yafi kowa gwaninta a wajen koyar da mutane. Ban taba ganin wani malami ba mai koyarwa kafin shi ko bayansa a hasana ta'alima, wanda yake ya fi kyan koyarwa minhu daga gare shi. Na rantse da Allah, bai tsawatar da ni ba, bai doke ni ba, bai fada min magana mara daɗi ba, abinda kawai ya ce min, kaga sallan nan da ake yi wani abu daga zantutukan mutane bai dace ba a cikinta, inna ma hiya tasbihu, abinda ake a cikin sallah tasbihi ne da takabiri da karatun Qur'ani, ko kuma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, nace ya rasulullahi bi jahiliyati, ni ban dade ba da shigowa musulunci, ya shi yanzu Allah ya zo da musulunci, a cikin mutanenmu akwai wasu da suka je wajen bokaye, manzo Allah ya ce to kai kakka je, su da suka ce za su ka kyale su, amma kai ba zuwa wajen bokaye. Na ce akwai wasu kuma a cikinmu da suke yin champi, ya ce wannan wani abu ne da zuciya ke sakawa, haka kawai zuciyar